je na dawo kalla abin da na kawo babban babba akwati na dawo da sako akwai babban ci kalla abin da na ci akwai babban ci kalla abin da na ci.
I'm from a place where times are rough. Fuck that, we use style, dance them off. These jokes and tunes where we draw support. Big brains and skills don't run common. Where I'm from, they don't have respect for my life, for your life, see I'm a clear. Big boys go rather buy cars and jets and leave all the hour with the threat. Our defense and we yeah. Internet, eh? Insta X, okay. New challenge, yes. Ginger them, yeah. This can't pretend I read talent. Real resilience, I be madness. Turn up for life, oh, turn down kinny. My sort of bang and see me. You the miss more, make it bond and finish. They got a press when they talk that English. Still they dance, you know that time be this. My body fame, my leg, you no catch with them. You don't take away, we they not start feeling. You don't take away, we they rough and silly.
Naje na dawo, kalla abun da na kawo. Babban babba akwati, na dawo da sako. Akwai babban ci, kalla abun da na ci. Akwai babban ci, kalla abun da na ci.
Oh ya Allah ka yi mu da mai ko. Oh ya Allah ko yi ni wa ya zama ci wai yo. Mun ka ba mu ya zama yi wai yo. Oh ya Allah yo baba ka yi mu da mai ko. Ana fada ajita tana for all my people. Mada gari da children
ka majiri ba binci.
Babu lafiya ga mutane suna buru ba abla. Oh ya Allah, ga yi mu da mai ko.